Zuwa buku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfari Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau filin namu na fasahar inke-inke ne. Sashen Hausa ta tattauna da ma'aikiya da ke sana'ar ɗinka kayan kawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kan ziyara birnin Kumasi a Ghana inda wakilin sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Yankayaniya ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, kamar da kuka sani ni Hauwa Abdulkarim Yankayaniya ne ko da yau zan tattauna da Hajiya Zaliha Kasim shugaban Zaki and Clothing. Ban sani ba ko akwai bambancin wanda ake kira maɗinki da fashion designer. Duka dai za su mana bayani. Zan so ba kowa ta wada kanta ta gabatar min da kanta. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sunana Hajiya Zaliha Kasim. Ni ne founder Zaki da kuma creative director. Creative director basically make sketches and designs in the nike so in certain clients. She's an even direct worker in whichever tailor it is. Come on, okay, design kaza haka nike so mu yi shi wani bi kuma yi patterns so mai so adanka role on creative director. And then na fahimci malama Zakiya a da dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tela dinka ba a zama a tsara. Amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wanda ku da kanku kafin a shiga ɗakin dinki a dinka sai an dauko biro pen da paper an zamna an rubuta yanda ake so a yi dinki ko baka ba an rubuta yanda ake so a yi dinki sannan a kai ma wanda zai yanka ko baka ba idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai dinka haka nan ne dai to kin describe shi. So tailors kuma shemu ce suke dinki kuma so dai haka ce tailor cikin English basic most of the time su suke aikin maza so dai ba shi da wurin suits wurin coats kayan maza dai so dai ba tailors ke yi. Now an zana confused tailor da seamstress ko seamster ko fashion designer. Now seamstress da seamster su basically kamar yadda aka faɗi da zo aka yanka she adinka so seamstress na ko seamster na ne shin dai dunka ko za ta duka ba ta yanka sa so dai sai ga seamstress na is seamed so seamster na ne general view you know left and right na da ka gama ka dinka na abu biyu na ka gama na seamster kenan she sai ga cewa seamstress ko seamster namiji ne seamster. Okay now tailor kuma na it's almost close to fashion designer amma ba fashion designer bane abin da yasa tailor shi yan kawo ni design. Okay ina so wani ba kan ga dinka min tailor kenan ya dinka ko ya alteration ko ya fit regard to your kiran jikin mutum. Now fashion designer nan ita ko shi na create suna kirkiro wani sabon style ko wani lokaci kan kaman wani yayi ya zo ko wani sa wani bubu an sa igiya sian aja fashion designer ke create wannan the fashion designer basically na watan da kowani na kirkiro style kowani lokaci
wato fashion designers su ne wanda suke kirkiro style abu guda ba fashion ne kowa duniyan gado kai fashionable don har dai kana son kai ado kai kyau you are fashionable don baka tasha ka sa just anything kafta dole ka sa riga dai mai kyau kana son shi wani sa kuma she zamana mu musulmai an tun gwada mu muna especially matan ado ne kamata mu yi aha amma kuma she zamana kuma ga batun fashion ga ga style ga jende dai kike son ki adonki yanzu ya zaki ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations da ga mata a musulma ki ado na that's where ni nike coming don ni line na ina modest way na modest way na actually ni na gani kaman ma yana da wuya ya fi ada lines na don me kana son ka dress mace adinice kuma ta yi fashionable ta yi elegant and class without back a body wani wuri ko baka show skin ko wana abuba. So now in a very challenging like to get that yanzu muna wani duniya da celebrities jarumai duniya ana shiri sai kiga wata babban jaruma a kasan waje ta yi shiri kuma ni da nake ran gane baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai ne zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike so nan amma kin ga kaman so dai wani ga ka baka ce mace ta yi kyau na muslims nan kenan sai ga kaman maybe ta mamman ta ya fito an bari riga har kan ka taranta sha'awan da ake gani kenan amma sai ga kuma mata musulma mai ado ba bari ko ina ba gwada ko ina ba kin ma ya fike kuma kin fito kin kyau wani bi ma su da kansu ma su zo suna abima yana ba su sha'awa ma aha so bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ki ya shahara a kana kafin ki kai wannan mutum wani kalubale kika fuskanta
to wannan dai shan ce business is day wadi aiki ko ya da ka fara shi kana da wadannan dai sun nan and most of time na so dai a sai ka ba na farko so dai sai ka batun kudi to ka establish kana ne da kudi sai sa so dai a sai ka ba ni na soro ya shiga amma yanda na abi bai na realize ne kai dai fara ko da da guda ka dai ne ki fara maza ta ke ka ba na kaman din ki akan ka ke fara cikin gidan ki cikin dakin ki that's why kina na fara sai apartment na other room na sa machine wing na fara na carry fashion school obviously challenges nan ka samu clients ka bar a gani kaman kai ma kina kokari ko ci ma ga sabon abin da kima kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su you know kar ba fama kuma luckily for me na samu na da chicken circle na ya ta boka a biyoyi and all that sun patronize sun ce okay duka min kaza ya fara kadan kadan kenan don komai za ka fara da wuyan shi duka mutane na ke jikin ka in suka kama maka shike da shi ta kowane lokacin na batun circle of friends in ba suna pushing ka su taimaka ka kai wani ko kuna push juna ba baka samu kwazon cewa kaman na iya inji so basically na mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake gaba ta kuma su ma no kuma da su pushing ka su baka karfin gwiwa isa su na na su fara patronize kadan kadan aha yaso kuma samu batun kudi kuma da kanka roki guda ka kai ni kaza ba dai easy akuma mu ba mutane ramin jin karbi loan ba ne don interest haramu ne sai sa kadan ka ina da wuya amma ka samu wanda zai taimake ka ko da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya isa so dewa ka ga batun kudi da challenges din da kuma samu clients that is customers an ga ya ka figure out hanyar da ka bi kadan kadan kai kuma sai ga dan Allah ya kawo sauki ina son sanke da kanki wani challenge guda ne ba ta ki taba mantawa cikin aikin da nake ganin ka kai wannan da shi ya bar na siya kan kafa na lakaka okay so for me personally ni mata aure kuma ba Ghana nake ba US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US da sauki bari sai sa ya kwata in zo gida in zo so kina kaman balancing you know family da kuma business ba karan ya ina ka samu miji ne ke da hankuri kuma ke da fahimta ke da gane wannan shi fa dai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya tin da dey and all those things in now from both family side na side yi ba ya mata ke ma ce samu hankuri ne da ke deal da kowa don ki sabi ne ka sa kuma gaba kin gane shi yasa wannan challenge din for me personally wannan ne na still facing it, but alhamdulillah, so far as Mr. Kiki Arako partner na understand at least they're easy, but kadang, you know, try to find the middle ground. And I'm still finding the middle ground of balancing family na the kuma aikina.
So, yanzu misali kisa mutane mu na Nigeria, Niger, Mali, da sauran kasashe da gane da sai ce binki da ana iya dan fito da shi amma su ba su fita kamar da mu muke fi mishin na da mashin shi a daki yake so ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yanda kika yi kika nuna
social media ashe kin fita ba na ce kamar a lot of amma gane ma zaki social media ne ba fita na je na ga wani ce ina danki suna na zaki ba yau technology ya bar jiwa yayi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma ne ke wadannan kasashen nan suna in a shell now they was going to say yanda ma that use social media ba so the challenge then will be come on to find a way that that is to maneuver don't phone ya do smartphone ko wani ke da smartphone me riya ne kai ta wasa da shi don yanda daga don ni I was in social media when the knowledge is hacking that part, you know, fishing, what are you doing? Chicken, tataba mistakes in Yazozo, Kindun Kona, Binazo, Yanka photo, Gibiakai. What about if I'm like Kogudaba? Angani because sometimes the muna sa made a hanka limu come like in nanda shen so there how many times kiki scroll come Facebook line in ki like like kumba amating gani so eventually gradually kadam soon gani soon notice kama na ga wani abu kazo bari in koma shi yasa aka mata handle na kuma daki sai zama wani abin da zai easy mutum ya tuna tunan da daki use ma branding din ko ya ne daki kira abin da kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag ko ni from fashion modest wear the hijab scarf long dress New York fashion with anything hashtag it you'll be surprised of how much will come back later. And you can find a back again in significance, back again in darajas. I'm just keep on. It's a wonder that you're for the channel.
Kuma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
To yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar ɗinki na gaya mata na ji na degree na cikin finance abin ga financial accounting amma financial accountant by degree amma ban yi ki da shi ba because passion na na cikin fashion and growing up wannan abin ga na in kika shiga ɗinki ta kai ki zukan ce ke na kin fail school sai sa kike ɗinki amma ana mantuwa kaman ga su Versace ga su Chanel ga
su Balenciaga, Gafin and they are making money. Now, mothers wear industry in the naked skin. It's a $250 billion industry a year. Come again, Suwaki says it's a modest wear industry in that. Mata Musulume, here to Sigan Dubai, she's a ma buy $1,000. She's a Imba Muno Damuji Aikin. When Nung as the king is Zogidaba, when Aikin Banza, so the Muno Mukizubawa. Then I know Mukizubawa was King Yani. She's a in fashion kikan zuchi enta wallahi take because me ba na very apprenticeship number I went to a fashion school chesa akwai Radford akwai Blue Crest that is degree program in fashion. So what are you talking about?
Misali kamar da yake dinkin nan sai yaron ki kana tashi sai ta iya dinkin wani kina ganin zaki yake direct ta ko ki juya rayuwar ta zuwa wannan dinkin
kin da abin da take so kenan because na when na je back to the first born owner. Like now far go with Amanda Tagani, but she's in medical school. Okay. And she's so passionate about it. So the current she wants to pursue it or do something with it. When now funny line I'm back on me. But me bum trying in Julia Akali Yaru can abinda wouldn't ba binde card damwa matako me she go be ba. Don't sana the kwa ba binde if sana hanu. Corona yezu often they were soon shut down. Business is they were soon shut down. Go back at Kaiba.
So, Yazu, Muzo come to Yenda, Wasu, Mangan Taylor, Idan Kawaya Rasa Hanusu, Yazu, the King Zayanzu, Kaza Kidinga Shara, Kaza Kidinga Rafi, Akwe Apprentice, Akwe Kaza, Haka Inti Yeti, Haka Fashion Maiki, Korea, Namasale, Wananda.
What are the fashion designers? So come in and a fire for Kona now explain positions of Kowa. Soon, seamstress is made a Sukokuya young Kakadam, who she has had a leader to drink by fashion designers. When Kuma, so they were rushy, Kesa, Ia, Sukaya, Rosu, Uriakan, and don't buy a map, be a school fish, the Liana to continue, the Kilana man has also continued school, but I think it's actually soon to him. I'm not Dumba, who me did that. Chaja, the water, and the kitchen, Ungua, what I'm at a jinky. It's a Shetan exploit in that. The mayor say your age, me Sara, me Zua Rafi, me Zua. What do you matter? Suje gidan ta tema ta jiriki. They come out of some because. Ana duba kaman lefi shine ki tsikaye kai sata ko kaje kai no wanda babban lefi ne don me shi ya zo koya a burin ba ki gwada mata ba ki kwaci a mamanta yaro ya yi yanzu na wanci ana abu sa biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke ina cimi ne rai shi yasa as a fashion designer as a brand yanzu haka ina work come module in the so they want to know you and I said to mama but the killer was to be soon and now soon as well to go yeah and ma don't wahala and make it you really should have gone she gets skin I can make up now find the problem that I can make up and ma know what that is I'm not to do they work as well as I'm going to name soon and then they are your sister as well as I can go soon as I have a soon go as well as I'm only make up artist you know how can I go yeah but she guanani and ma want it one in 20 or 1 in 100, so they were changing them. Sheta, Jinky, one of them is a cobra. Kina, she can don't buy a kid, say, kid, jabbish. And she's looking already in a meeting to be 20 IT. You don't understand what now I'm being about. Coward and they control, did they coward and they shining, did they want number one? Am I your such a king? Could I think you call that king? King, Spina, Mutan, make it, you such a good.
So yanda wani dinki a ce yari ta kai shekara 5 uku fudu ko kuma mun fara da uku fudu 5 akai yade shekara nawa mutum ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar yanda kike wannan dinkin a shekara da fashion school na Najeriya ta shida
because it's intense kingani dinki bana me wiya bane ki gama bu ki dibiya kan mashi ki ta kai wuce ba me wiya ce number creativity wannan ba teach she sa wannan je do kiki sometimes to develop style into the gender that you can produce kaya into the day some say oh this one is unique na nike so yin dinki na kingani amma dinki nan da kanshi kika koya yana da ki cire biya ki cire hannu the body half length ya carry yanzu style na da ku fara experience ne wannan muke ce ma style breakdown yana da kike so kina so yi puff sleeve okay ina so yi flare ina so yi tapered ina so yi kaza wannan dai take it time sai fa in yayin ta zo first 3 months let's say my first 6 months kin gwada mata basics of dinky ka kare mata zo ma kina ta ta tsanyanki amma ta zo kina waste time on ta cikin wani zuwa yawo zuwa fefe ko ta je wanki ta je ta ma miki girki like ya ce amanan ta kin gane na ka kare fashion school sai na magana da CEO Let's take a moment. I remember that as a cold drinking allure, my baby, why can't you find the one now? Because drinking don't time she take a machine now is the easiest part of the job. Aha, creativity now. In the like cow style, he creates one up. King only style, as I get to do, as he can make unique more when he that's where the challenge is. I'm about drinking the country.
Now, the thing I'm gonna kill at you are killer soon to cow style here, chicken when the yellow king down commanding him when I make up. Kowanne mace duka tana iyan ku kunta ku yi makeup saboda kanta amma din shi ba haka ba ya da kike kawo wannan
so yanzu haka da Allah da shekaran ga ina da board so basically decisions ba nan yake da ban so them put it before them come ina so zaki start training by young one da suke so su yi degree now da gwara na ke so ke so su koya dinki amma ba su so su je rim you know mata many matters here on one that you didn't know because they don't want to go through one stress. So I thought our system in place and that's also cool at their pace because in that intensive course by cool watching the hiking on karma waba. So if I want to do it, it's only shikara ne. As a new and kwanchanka, it's free or free amaba. It's only shikara uku fudu the switch a number. So that's not something in our door when no module now that done training so within a year in Allah that soon gama that that's just fara aiki ana biyan shi yanzu wani shawara zaki ba wa iyayen mu mata ko iyayen mu da suke dinki bakin hanyar na kin gan me shi ta yi dinki sai gani ina harkar dinki shekara 25 shekara 35 amma wannan shago shi take ciki har yanzu ba ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago bi ko kuma wani abu wani saki ne ba na'am so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kaman ya isa kenan wannan zai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai ina ne now ɗan misali ta koya dinki ta bude shagunta amma tana kokarin neman kali kan abin da ya aka yi shi bari neman koya in kara na kaina gradually ki fara grow kenan ki fara shiga cikin top tier nan amma in ke you are okay with okay well bokwanga akwai aure kaza na you know ya yankaza ni ga didin kai yayi gamba su samu kanana na and you are okay you are stuck there yau ina nan zaki na ka ko wasu ne ke shakka zuwa nan because sun samani yana da sada sai sa you know all na muna need both you know cikin unguwa nan and then groups like this wa kona da kuma misali I'm a fashion house amma kuma akwai fashion house ne kwani ke look up to akwai so Christy Brown so pieces kingani yanzu ni mana fara I'm also looking forward to hitting it global to get to the level of muche I think Hannah Hariri yo nana nga but I know of her kingani so you always have to aspire to do better than what you are and I think I'm comfortable in the kitchen kaya yi kuma ki zuwa gaba aha sheta ko cikin komai dai mun nemi kariya muna ta kara maka na kuma ce kamar don Allah su yi hankuri urin training mutane da su yi shi saboda Allah kuma mai shin ya biya ni in kana neman ya aiki ka doki ka biya mai shin because ya ka mu manta mu musulmai ne akwai haki muta kuma hakin mutum in ba mai shi ya yafe ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda ne ke guide na kenan bon so in shiga haki ne na shi haka na hope ne shi ya sadi mini roki ka gafara aha balle wuri da ne shi ya biya ka gwada min sana'a she kana jan me shi baka gwada mai so dai akwai shafi wai akwai secret in aikin ba su wa gwada an za yanka sha boye lai duka in ba gwada maka ba ka kanna ka kanna wani ya gwada maka isa you also have to you know ka push for it amma ka buka ba ga mu kuma mu especially musulman ne ke muke designing ki unguwanni mu zangwanin cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade kanmu yes also opportunities ya zo mu ma mu samu wani ba ba ya zo a ce kamar ministers in mata musulmai ko MP su abin da suna zuwa wuri anna a ce musu jinci akan ci musulma kima kima abin kin gani because we've been led back duba zango industrialization in Ghana ma it started with the zango exactly yeah from drinking business you name it zango yeah, call me zango is also good they were not Ido singa ananga ama yanzu me ya kake gani we have been put at the back burner mu no ko muka sai mu kanmu shi yasa so da yawa ina cewa kaman for day ne wani bi kana ganin gaskiya ba ga gaba da wani abin da wani zai ba amma it's about time we took the horse by the reins so kamar da na fadi mata musulmai mun fi sho ya fi ado yasa yanzu abin ga designers da yawa they are disguising modest way kina kiga ka fashion shows da suke yanzu kin dan dogon riga ni bubu and everything modest way na suke shiga shi because sun realize kamar ana sai kuma su wa geze mata musulma don muna so ado eh ga duba cikin shekara da ya wuce na from January to December tambe mata zango aure na wasu kace yayi na wasu kace jinki na wasu kai kaya na za bayan Dubai ga setting ga guda na wasu kace that the average people na market now imagine masu kudi na so it's an industry ne kamata mu explore she said need you our employ if you dey fashion na kai idonki I suggest do Allah get into amma koya shi go to reputable places don't you samu ili mean she so say ba na quantity number I'm not disrespecting them amma it is also a take it seriously ya kamata ki bibiya ki koya wanda ya kamata so idan kana so ka shahara cikin aikin dinki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kundin ci gaban aikin yake kina cusa kanki kina ji Allah muka kawo karshen tattaunawa mu da Hajiya Zulaika Kasim shugaban Zaki Fashion
Zaki ya Zaki and Clothes
okay Zaki and Clothes yeah. Masha Allah na ji a ganin da dai ta shahara sosai kuma tana taimakawa al'ummar Zango da matasa nagode kwarai da gaske
shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda ku dumuriyoyin su da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin da Julie Levis fashion da haɗa shirin bakin ɗansa ne Zahra Aminu Kaji daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya